kasuwa wannan fasali da ya sarki ilmika dan uwa ya kamata ka sani lalle ka sani annahu yajuzu laka an taqra jami'a awrad dariqati tijaniyati bi taimu cewa daidai ne gare ka yana halatta gare ka karanta baki ɗaya uridan dariqa tijaniya da taimama wala farka bi zalika bayna al-rudaini wal wazifati al-yawmiyya wa dhikr halati asl al-jum'a ba wani bambanci a wannan matsala tsakanin uridan da ake safa da yamma da kuma wazifa wanda ake a kullum da kuma zikirin halala da ake da asar din ranar juma'a illa annaka fi wazifati tubdilu jawharatal kamali bi shirina min salatil fatihi lima ubulika sai dai kai idan ka zama wazifa kake zaka musanya jawharatul kamali a maimakon ka jawharatul kamali sai ka zo da 20 daga salatil fatihi lima ubulika jawharata la yajuzu ga hari ayi qira'a bi gadi da harfin ma'iyya domin ita jawhara ba daidai bane wani ya ce zai karanta ta ba tare da tsarki na ruwa ba yan na sahiba shi tare da zalikala domin me ita wanda Allah ya bayyana ta a hannunsa shine shu abu da tijani radi Allah ta'ala hu ya sharda ta wannan gare ta wallahi qalu kuna ba daidai bane a ce anan za a ce kaifa jazalil ma'zuril mutayammim qira'atul qur'ani wala yajuzu lahu an yaqra'a al-jawhara me yasa za a ce wanda yake da hanzari wanda hanzarin sa ya bashi dama ya taimama yake yana da dama ya karanta qur'ani karatu qur'ani ya hadatta gare shi amma kuma a ce wai karatun jawhara ya karanta jawhara bai hadatta ba gare shi ba a yi kawo wannan tambaya ba domin ko an kawo ta zuna da amsa fa inna na naqulu domin mu zamu ce inna al-qur'ana shi qur'ani huwa kitabul muslimina allazina la budda lahum min shi ne littafin musulmi wanda ba makawa sai sun karanta shi wallazilu mun al-mutayammimul ajizu al-istimal al-ma'i min tilawatin wanda da a ce za a hana mai taimama wanda ya gaja daga amfani da ruwa daga karanta shi ya darra zalika bi da haka in zai cutar da shi wala kana hadha munafiyan liwaril islam wal aglali allazi huwa simatu din al-islami da wannan ya zama ya kore ya bambanta da dore tsanani ko kukumi wanda haka din ko alama ce ta addinin musulunci walaysa jawharatul kamali wala ghayruha min al-azkar wal awradi bi hadhihi al-manzila jawharul kamali ko nan ta daga zikire ko uride ba samu wannan matsayin ba al-qur'anu li shiddati al-hajati ilayhi yurkhisu fi qira'atihi lil-mutayammim shi qur'ani saboda ana da tsananin bukata gare shi an yi rangwame a cikin karanta shi da taimama a iya karanta shi da taimama wa ayra kuma fa inna qawanina kulli tariqatin lumun tsare-tsaren kowace tariqa ya shuruduha wa qawaiduha sune sharudanta da kaidojinta wala yusamma shasu tijaniyan illa idza taqabbala jami'a shurudi bi imanin wa tasdiqi bayanin da yace wannan mutum yana bin tariqa tijaniya sai fa in ya karbi baki dan sharudan da aka fada da ba da gaskiya da gaskatawa wa illa kana zakiran latijaniya in yi wuridan tijaniya amma bai yadda da sharuɗan da aka faɗa ba to sai a ce yana ambaton Allah ne ba dan tijaniya ba wa min al-azkari allati la yajuzu li ahadin istimaluha bi taimumi al-fatihatu bil hasiyati ma'lumati ila ahli dariqa fatiha da hasiya wanda take sananniya gurin yan dariqa suna cikin zikiran da ba a yin su da taimama wa kaza kila fil ismil azam mabni ala rammi liman arafa haka nan aka fada a cikin ismul azam wanda ake fada karshen sa bisa ramma ga wanda yake ya san shi wa uradu dariqati nahiya wal lidani wal wazifati wal wazifatu wa zikru haylan tasil juma uridan dariqan mata tijaniya sune dai uridan da ake safa da yamma da wazifa da kuma zikirin da ake na haylala da yammacin ranar juma wala uradul ihtiyariyatu uridai wanda ake bisa zabi la taruhu musamma uradi dariqati bata shiga cikin abin da ake kira uridan dariqa ba illa bil qasdi sai fada ne wurdu sabahi wa wurdu masai wurdun safiya da wurdun malaiki ba da niyyati yanda ake bayan niyya ta ta'awuzu zaka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim wata qara'u fatihatul kitabi ka karanta fatiha amma basmalati ya tare da bismillah summa taqulu sannan ka ce astaghfirullah mi'ata maratin har sau 100 wa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kai salati ga nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata maratin sau 100 bi ayi siratin shi ita kana iya salatin da duk siga da kaga dama wa afdaluha salatul fatih amma siga da tafi a wajen wuridi ita ce salatul fati siga salatul fati wa lafzu hayin da take lafazin ta lam sallallahu alaihi wasallam muhammadin fati lima ul wal khatim lima sabaq nasada hakim al haq wal hadi ila salatil mustaqim wa alihi qadari min dar al azim wannan jama'a roƙar ka kai salati ga shugaban annabi muhammadu wanda shine ya bude da abin da ya karfafe shine ya cika abin da ya gabata na manzanci da annabta wanda ya tsaya taimakawa gaskiya da tsari na gaskiya kuwa mai tsaya mai shirarwa zuwa tafarki madaidaici kai salati kuma ga alayansa hakikanin matsayinsa da darajarsa mai girma wa illa mu kuma bai wannan ba ta hazi sigato wannan siga da za a faɗa a farlin da ali dariqatina tafi wajen ma'abuta dariqa muhiya ita ce Allahu sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allah muna roƙonka kai salati kai salami ga shugaban annabi Muhammad da alayhi suma la ilaha illa Allah wa mi'ata marra sannan bayan yayi salati 100 sai la ilaha illa Allah sai hadha huwa al-wuridu wannan shine wuridi sabahan musa da yake safa da maraice wala farqu bainahuma wala ba wala farqa bainahuma wala farqa bainahuma ba wani bambanci tsakanin wuridin safe da na yamma illa fi niyyati faqat sai ku aniya kadai cewa wannan wuridin safe ne wannan wuridin yamma ne kaina ka fil awwali taqsidu wurda saba kai dan gane da wuridin safe zakai niyyar wuridin safiya wa fi sani wuridan masa na yabiyan kuma kai niyyar wuridin yamma wala yujzi'ul qasdu ila mutlaqi zikir dan zaran nufin ambaton Allah kadai bai wadatarwa balla budda binta ainul wuridil maqsudi zikiruhu bari ma makawa a ayyana wuridin da ake nufin ambaton sa wanda sai ta shi alwazifatu yawmiyatu